kowa ya sani gaskiya jihar Kano muna da matsala bangare guda a harkar pensho akwai kudi da ake biya kowane wata ake biyan kowane dan pensho to amma akwai kudi da ake biya na sallama wanda kashi uku ne akwai na sallama akwai na sallamar mamata akwai kuma na pension area to a waɗannan guda ukun muna da matsala da su mai girma gwamnatin jihar Kano ya kafa committee a gargashin mataimakin gwamna domin a tabbatar masa da alƙalama na irin basussukan da ake bin hukumar pension wato ga mutanen da suka retire kenan sannan kuma a fito masa da alƙalama na irin kudaden da hukumar pension kuma take bin wato ma'aikatu wanda yake daga su ne ake hadawa ake biyan kudin pension to dan haka manufar mu shine idan muka fito da alƙalama na me ake bin mu to sannan kuma gwamnati za a zauna da waɗanda masu ruwa da tsaki a samu hanyar da za a ware waɗannan basussuka wannan shine bakatu da zo mu wato a yadda kiyasi ya nuna mana yan pension na jihar Kano bangare guda biyu ne akwai ma'aikata na state waɗanda bangaren state ake kiran su kuma na bangaren local government su ne haɗe da malaman makaranta na primary da sauransu to a yanzu haka abinda ake bin mu a wannan bangare jiha da kuma